A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 12 da watan Ramadan shekara ta 1443 Hijriya, wanda ya dace da sha uku da koma bayo wanda ya zo daidai da 14 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine As-Sunan na Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Muna cikin Kitab At-Tahara. Zan mu tashi babi na 56, babu takhalilul lihiya, baban da ke bayanin hehe tsege mu a cikin arwalla ma'ana. Hadisi na 145, Al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddasana Abu Tauba, yani Rabi' ibn Nafi, shine Abu Tauba din. Kala yake cewa haddasana Abu Mali an al-Walid ibn Zawran an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, iza tawadda, ya kasance idan ya arwalla, akhadha kaffan mimma, sai ya dauko tahi guda na ruwa, fa adkhalahu tahta hankihi, sai sanya shi kalkashin wanga kingiyaman shi wanga yake ce ma alhank kashin giyam, sai sanya shi to ma san sunan shi da Hausa, kashin giyam dai wannan nan shi yake ce ma alhank, sai sanyo shi ga kasa yawa mukamuki ba, fa khallala bihi lihiyatahu, sai heitsi gashin gemun shi. Wa qala, sai ce haka za amarani rabbi azza wa jalla, haka ubangiji na ya umarce ni, annabi alaihi salatu wassalam. Qala abu daud yake cewa wal walid ibn zawran rawa anhu hajjaj ibn hajjaj abul malih ad-daraki aw abul malih ar-raqi. Abinda abu daud yake so hudda mana, hudda wannan mutunan daga cikin jahala, ba majahul bane, dan saboda ga mutum biyu sun yi ruwaya daga gare shi, dan wasu sun gehe shi da wannan, shi yasa Al-Imam Abu Dawud yayi, dan daga an samu mutum biyu sun rawaito daga wajen marawaici, ya huta daga kiran shi daga majahul. In mutum ɗaya ne za a kira shi majahul, lam yarwi anhu illa fulani, ya ce fa huwa majahul, ba wanda yayi ruwaya daga wani, sai mutum ɗaya shine wani, kenan majahul ne. Wa fil babu, a cikin baban akwai hadisin Usman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu, yana kasance yana hehe tsege mun shi, wanda Tirmidhi ya rawato shi da Ibn Majah, Tirmidhi yace hasanun dai sahih, Ibn Khuzaimah inganta shi, Abu Abdullah al-Hakim inganta shi, Ahmad yake cewa huwa ahsanu shay'in fil bab, shine mafi kyan babu abinda za a kawo cikin babu, wannan da Abu Dawud ya kawo wasu sun raunana nashi, shi yasa malamai suke kawo mushi shahid, abinda yake ce ma ashahid. Tirmidhi yake cewa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yana cewa asahu shay'un fi hadha al-bab, yake cewa hadisi Wa'il an Abi Usman, mafi ingancin hadisi wajen hetsige manya shine hadisin Usman wannan na cikin Tirmidhi. Tirmidhi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa khallala lihiyatahu, yayi arwala ya hetsige man shi. Wa qala, yake cewa hadisi ne hasanun sahih, Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yake cewa mafi ingancin hadisi na hetsige mu waje na shine hadisin Usman, kuma hasan ne shine wannan hadisin. Sai dai Ibn Ma'in ya raunana shi da cewa cikin shi akwai Amir ibn Shaqiq, amma Ibn Yasir ya rawaito daga cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah, yake cewa naga Annabi alayhi salatu wassalam yukhallilu lihiyatahu, yana hetsige mun shi. Daga Ibn Abbas, abinda Dabarani ya rawaito cikin Mu'jamuhu al-Awsat, yake cewa haka za amarani rabbi. Daga Aisha ta rawaito daga Hakim cikin Mustadrak, daga Ahmad da lafazin cewa iza tawadda khallala lihiyatahu, idan yana arwallahi he tsage mun shi. Daga Abi Ayyub yace Ibn Majah ya rawaito shi tawadda fa khallala lihiyatahu, wa fihi Wasil Ibn Sa'ib, Bukhari yace da Abu Hatim munkarul hadisi, ma'ana wannan ruwayar ta Ibn Majah. Idan an samu hadisi ya kasance yana da rauni, malamai suna kawo shawahid din shi duk da ma'anar su daya, wanda bai san harkar ba zai yi tunanin ya ake, kuma ana ta maimaito abu daya bayan kawai zancen hetsi gemun ne, kuma gashi a littafin da muke ciki shine akai magana, an soke shi da rauni kuma yana da shawahid, dole ne kawo shawahid din shi. Daga Ibn Umar yake cewa Ibn Majah ya rawaito shi daga Abi Umama da Barani, shi kuma ya rawaito cikin Mujamin shi da Ibn Abi Shayba cikin Musannaf. A cikin wannan babu na hetsige manya akwai hadisi daga Abdullahi ibn Abi Aufa da Abi Darda da Ka'ab ibn Amri da Ubay da Abi Bakara da Jabir ibn Abdullah da Ummu Salama hadisin wa'annan dukkan su an ambace shi cikin takhrij zaila iya ambace shi cikin takhrij din shi litan shi dai nasabun raya fi takhrij ahadisul hidayah al ahadisi dukkan hadisan suna nuni dai akan cewa hei tsige manya a cikin arwalla abu shar'antawa ne duk da malamai magabata sun yi sabani Malik da Shafi'i da Sauri da Auza'i suka ce hei tsige gashin ge manya ba wajibi bane cikin arwalla Malik da wasu malaman Madina suka ce haka nan cikin wankan janaba ma ba wajibi bane amma Shafi'i da Abu Hanifa da dalibansu da Sauri da Auza'i da Lais da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq da Abu Saur da Dawud ibn Ali Zahiri da Imam Tabari da mafi yawancin malamai suka ce he tsige mu gashin gemu wajibi ne cikin wankan janaba amma bai wajaba ba cikin arwalla ina ga cikin littattafan na Malikiya akwai ahadari ne yace cikin arwalla cikin wanki amma fil gusl wannan wajibi ne yace ku sawa'un kanat kasifa au khafifa duk daya ne to wannan kaga ba abinda malaman Malikiya kun ga nan gashi mun tarro abinda Malikiya ba su tai akan haka ba har gashi ana musu raddi yake nuni akan cewa ba ra'ayi bane na mu'azzamin Malikiya fahimta ce ta wasu daga cikin malaman Malikiya amma cewa saboda hadisan nan masu yawa da suka hadu sun mai da cewa hei tsayewa abu ne mai asali wanda sun tahi akan cewa ma wajibi ne cikin wanka abinda mai hadarin ya faɗa cewa wajibi ne haka ne ya saba ma malaman Malikiya duk da ba ra'ayi Malikiya bane amma shine daidai babu na 57 babul masahi alal imama baban dake bayanin shafa akan rawani al imam yake ce hadisi na 145 haddasana ahmad ibn muhammad ibn hanbal qala haddasani yahya ibn sa'id an sawr ar rashid ibn sa'd an sauban qala yake cewa ba asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan annabiya tura wasu mayaka sariya da zumi muka ce a cikin bukhari wanda babu shugaban a ciki inda shugaba kuma a ce mata aljayish yace fa asabahum al-bard sai sanhi ya same su mai tsanani falamma qadimu ala rasulillahi yayin da suka gabato suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yamsahu ala al-asa'ib sai ya umarce su su shafa akan rawunan su wa tasakhin da kuma huffufuka nasu jam'i ne na huffi wanda yake nuna shar'antuwar hakan din al-imam mai sharhi yake cewa azim abadi yake cewa alhadisi yadullu ala annahu yajzi almasu ala alimama hadisin yana nunin cewa shafa akan rawani ta wadatar tirmizi a cikin jami'in shi yake cewa ai tace maganan malamai ba dai ba bi ba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su wanda suke cewa mai arwalla an yi shahi rawani ya wadatar mishi akwai abubakar da umar da anas kuma auza'i ma fahimta shi ce da ahmad da ishaq wannan magana cikin sunan tirmizi haka ya kawo tunda tirmizi Allah mashi rahama shi kuma miza shi yana hadin maganganun mazahib na malamai akan wata mas'ala yake kawo qalu suka ce yamsahu alal imama zai yi shafa akan al imama yake cewa sami'tu al-jarud ibn mu'az naji jarud ibn mu'az yana cewa sami'tu waqi'u ibn al-jarrah naji waqi'u ibn al-jarrah yana cewa wannan maganganun na tirmizi Allah mashi rahama da yake yin taujihi na malamai da nasaba ara na malaman fiqhi a ciki yana daga cikin abin da ne kudirin yin bahasi da shi yau ko gobe duka mawdu'an nake da bukata sun kai 30 wanda na rubuce su yau da gobe da gobe ko wanne in samu in yi shi to wannan na sa shi yana cikin layi kawce na garan nan wani ya nazo bahasi an yi bahasi akan ba jimawa hayi bahasi akan dole sai shahewa magana shi ta wuce sabaka kabiha ukasha inna masaha alal imama yuzi'uhu lil asr yace shafa akan rawani ya wadatar ran saboda hadisi gashi nan ya zo kyarara yace wannan ita ce magana wannan bakin magana tirmizi kenan yace ita ce magana Abu Saur da Dawud ibn Ali Zahiri wanda Ibn Rasalan ya kawo ta cikin sharhin sunan Abi Dawud daga Abi Umama da Sa'ad ibn Malik da Abu Darda da Umar ibn Abdul Aziz duka fahimta su ce wannan da Hasan da Qatada da Makahulu Khallal ya rawaito cikin da sanadi zuwa Umar yake cewa mallam ya dauro mas'ala limama farada harahullah duk wanda yake ganin shafa akan rawani ba ta wadatar shi ba ka Allah tsarkake shi inji wannan Umar dan Khattab jama'a da dama cikin malamai sun tai akan cewa shafa akan rawani bai wadatar ba sai an yi shafa akan kai Tirmizi yace wasu kuma daga cikin jama'a ba ɗaya ba biyu ba bi ba cikin sahabban annabi da tabi'ai sun tai akan cewa mutum ba zai shafa ba akan rawani sai illa an yusa bi rasi mal imama sai in yi shafa akan wani bangare na kan kuma ya shafa akan wannan kin rawanin kenan yayi shafa wani bangare na kan ko mun kadan kin shirada sai ya gama da rawanin wanda wannan ita ce fahimta ta al-Imam Sufyan al-Thawri da Malik ibn Anas da Ibn al-Mubarak da Shafi'i. Wannan al-Imam yake cewa dukkan hadisai akan shafa akan rawani Bukhari ya huddo su Muslim ya huddo Tirmidhi ya huddo Ahmad Nisa'i Ibn Majah da wasu diyawa cikin manyan malamai wanda hanyoyi masu sanadi mai kyau lahiyayyu wanda jama'a daga cikin salaf sun tahi akan haka kamar yadda aka gabatar. Ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kanshi kadai kuma yayi shafa akan rawani kuma yayi shafa akan kai kuma gami da rawanin duka ukun yayi. Yace dukkan shi sunna ce tabbatata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisi sahihai masu sanadi mai kyau. Annabi kuma shike bayyana mana abin da Allah yake so kenan kowanne mutun ya dauka yayi ya wadatar. Hadisi na gaba حديثي نتريد أربعين دبقوا حدثنا أحمد بن صالح كيني المصري حدثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد العزيز بن مسلم أن أبي مأكل أن أنس بن مالك قال إيكي تشيوا رأيت رسول الله ناقا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ينا أروى الله وعليه أمامة كدرية أتارد شيء أكون رواني ونديكي دجا زاني نجا رواني ونديكي دزاني نجا أن ورد كيو فأدخل يده من تحت الإمامة سيشغد هنن شتاكال كشير روانن fama saha sai yayi shaha walam yan qudul imama bi warware rawanin shi ba kenan wannan yake karfafa waccan magana da ta gabata wannan yana raddi akan masu suwasi wasi yace wanda suke ganin cewa shaha akan rawani bata wadatar ba wanda wannan zurfafawa ne a cikin addini abin da yake ma mutun abu in ya tabbata yayi ruko da shi balle ma wannan wanda an nuna cewa ko wannan ya tabbata babu na 58 al-imam yake cewa babu gasulur rijl babu da ke bayanin wanke kafa hadisi na 148 yake cewa haddathana qutaybatu ibn sa'id haddathana ibn lahi'a an yazid ibn amri an abi abdurrahman al-hubali an al-mustawrid ibn shaddad qala yake cewa ra'aytu rasulullah naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a idan yayi arwala yadluku asabi arijlai yana yahetse ya tsin kafa huwan shi bi hin sarhi da ya tsashi wanda take yar karama kenan wannan ya tsak karama yake sa yana hetse abun gikin shi ya tsin shi kenan takhalil gasul rijlan amma me ahadari ya ce ba wajibi bane hetse ya tsin kafa inda wannan hadisin yana da matsala zai ga mana me matsala shi a cikin hadisin Abdullah ibn Lahi'a me matsala shi mun tabbata mun sha ambatatta yana cikin ba mu ta sahihin muqtalidin ne wanda suna cikin ikhtiladi a ƙarshen rayuwar shi ya samu ikhtiladi Allah mishi rahama Ibn Lahi'a ana raunana shi cikin hadisi sai dai al-Imam Azim Abadi yace amma abinda zan mu ce Ibn Lahi'a ba shi kadai kadai ta da wannan ruwaya ba akwai malaman da suka mishi mutaba'a shine Lais ibn Sa'ad da Amr ibn al-Haris wanda Baihaqi ya huddo ruwayoyinsa a cikin sunan kinshi da Abu Bashar al-Dawlabi da Darqutni a cikin Gara'ib Malik ta hanyar Ibn Wahab daga hadisai garibai wanda suka tabbata daga Malik Baihaqi Darqutni yayi littafi guda mai sunan Gara'ib Malik Darqutni yana cikin masu yawan wallafa cikin ilimin hadisi ba wani muhaddisi da zai wadatu gami da rubucin Darqutni haka nan Al-Hafiz al-Baihaqi sunan kin shi cike yake da ilimi
kadima ta sifata sallah ana kwali ulama akwai inda an kawo shi wannan hadisi
wani
wannan hadisi
wannan na hetse ya tsuho wasu sun inganta shi wasu kuma matsayin shi hadisi ne hasan dan saboda akwai Ibn Lahi'a amma kuma an yi mushi mutaba'a shi yasa aka ambato ta babu na gaba babul masahi alal khuffain baban da ke bayanin shafa akan hufi biyu hadisi na 148 da tara ake cewa haddathana Ahmad ibn Salih haddathana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani yake cewa akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab qala haddathani Ubad haddathani Abbad ibn Ziyad akwai Ubad kimma an Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba akhbarahu annahu sami'a al-Mughira cewa shi yaji Mughira yana cewa yaqulu yana cewa adala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkace wa ana ma'ahu kuma nima ina tare da shi wannan kalmomin suna da cikin zawatul adad a ce adala yayi adalci adala kuma ya karkace mallazina kafaru bi rabbihim ya adiluna kaga adal nan kafare suna adalci ne ba adalci ba suna karkacewa karkacewa wannan mayon galitahin yana da kalmomi wajen 300 da wani abu a cikin lugar larabci wanda zawatul adad ne suna daukan ma'anarsa suna daukan kishiyarta wannan yana daga ciki yace wa ana ma ahu fi gazwati tabuka ina tare da shi cikin gazuwa ta tabuka kuma ana cikin tahiyya bisa kan hanya sai dan karkace ya bar hanya irin wannan karkace yake ne yace qabr al fa adaltu ma ahu sai na karkace tare da shi fa ana kan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya durkusar da raqumin shi fa tabarraza yaje biya buƙatar shi summa ja'a sannan sai zo fa sakabtu ala yadihi min al idawa sai na kwararo mushi ruwa daga cikin makayi fa gasala kafaihi ya wanke tafufukan shi summa gasala wajhahu ya wanke huskar shi summa hasara an zira'ihi sannan sai zame zira'in shi fadaqa kummal jubbakum kumma jubbatihi sai hannun riga wannan guda biyu sai suka yi kunci haka wajen huddawa ya hudda su bisa huta ba suka kahu sauta sun yi kunci fa adkhala yadayhi sai shigar da hannuwan shi fa akharajahuma min tahtir jubba ya huddo su ta karkashin wannan babban riga aljubba ita ce barmushi a katuwar riga hannun ya matsi sai annabi ya sa haka ya huddo ta hannun shi ya huddo su ta kasa dan saboda al'ada ta gudana dama ba ita kada yake sawa ba akwai wata riga yace fa gasalahuma ya wanke su ilal mirfaq zuwa murafikin shi guyuwa hannu wa masaha bi rasihi yayi shafa da kanshi summa tawadda sannan yayi arwalla wa ala khufaihi akan hufun shi guda bi summa rakiba sannan ya hawa abun hawa fa aqabalna nasiru sai muka fuskanto muna tahiyya najidun nas hatta najidun nas sai da muka samu mutane fi salati cikin sallah wa qaddamu sun gabatar da abdurrahman ibn auf ya musu sallah dan annabi ya jima fa salla bihim sai yi sallah da su hina kana waqtis salah lokacin sallah ya zo wa wajarna abdurrahman muka samu abdurrahman qadraka abihim ya yurku'u da suraka a guda daga cikin sallah asuba fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye fa saffa ma almuslimina yayi sahu tare da muslimi fa salla wara abdurrahman sai yayi sallah bayan abdurrahman ar-raka'atu thaniya raka'atu biyu summa sallama abdurrahman sannan abdurrahman yayi sallama fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi sai annabi ya tashi cikin sallar shi fa fazi almuslimuna muslimi duk sai suka hurgice suka razana me suka gani an ja gaban annabi sallah me yasa shi abdurrahman bai sani ba bai yana cikin sallah shi gaba yana kira'a shi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin masabuki ya shiga yayi sallar shi dan da ya ji irin na Abubakar zai huta zai yi annabi ya wuce gaba kamar yace bai kamata ba ibnu abi quhafa ya shiga gaban annabi sallah to sai da aka gama suka hurgi ta suka garazani kai ka ja annabi sallallahu alaihi wasallam fa aksaru tasbiha sai suka yawaita tasbihi cewa subhanallah li'annahum sabaqun nabiyya bis salah suka ga cewa sun riga annabi sallallahu ashe yana zawwa falamma sallama rasulullah sai da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama yace musu qad asabtum kun samu daidai aw qad ahsantum kun kyauta kenan ka ku damu daidai ne kuka yi sallah ta taho kenan ba zai ce ba kun yi rishin kumya ban nan kuka shiga sallah ku ku tsayawa dawo kenan kaga wannan raddi ne ga liman mai wanda zasu ganin cewa liman in bai nan sai ai tajiran da har sai lokaci ya huta lokaci ba lokaci mu duba mu gani in lokaci yayi babu arwalla ma ga ruwa nan gurin za a ce maka kakkai sallah kakkai arwalla kawai ba shi gauga kai taimama dan kiyaye muhimmancin lokaci yayi muhimmancin tsarki kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun samu daidai kun yi daidai ko kun kyauta Nawawi yake cewa dukkan malaman da ake lissahi da su aka dauke su malamai ijma'i ya hada akan su cewa halak ne shafa akan hufi cikin bulaguro da zaman gida wanda wannan mas'ala ba sai mun tattauna ta mun yi ta a cikin darasin mu na sahih al-bukhari shafa akan hufi da ɗan shi'a da suke raddin da ake musu Hadisi na 150 al-Imam yake cewa haddathana Musaddadun haddathana Yahya ibn Sa'id wa haddathana Musaddad qala haddathana al-Mu'tamir an al-Taymi qala Bakar an al-Hasan an ibn al-Mughira ibn Shu'bah an al-Mughira ibn Shu'bah yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla wa masaha ala nasiyatihi yayi shafa akan wannan kikokuwa kanshi wa zakara fawqa al-Imama yayi ambata cewa yayi shafa akan saman wannan rawanin shi kenan abinda aka fada can baya gashi yazo kale yake cewa anil mu'tamir daga mu'tamir yace sami'tu abi naji babana yuhaddisi yana bada hadisi an bakar ibn abdullah daga bakar dan abdullah daga hasan daga ibn al-mughira ibn shu'ba daga mughira yake cewa anna nabiyallahi cewa annabin allah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala al-khuffain ya kasance yana shafa akan hufi guda biyu ala nasiyatihi da akan kokuwa kan shi wa ala imamatihi da ma kuma rawanin shi kale bakar yake cewa wa qad sami'tuhu min al-mughira naji shi daga mughira ibn shu'ba Hadisi na 151 yake cewa duka tabbatar dai da shafa akan hufi ne raddi ga ƴan Shi'a. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني ابي عن الشعبي قال يكي چا سمعت اروه بن المغيره بن شعبه يذكر عن ابيه ينا انبتا daga baban shi قال yana cewa kunna ma a rasulullahi صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da manzon Allah صلى الله عليه وسلم anan yan uwa mu yi kokarin duk so nawa zan mu ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a rika cewa sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin wajibi ba bazan can mustahabbi ba wajibi mun karanta cikin darasin al-Imam an-Nawawi yace mai hadi malaman hadisi siki kiyaye kokarin kiyaye duk lokacin da aka ambaci annabi in so dubu ne mai mai ta mushi salati koda a cikin rubutu ne kake in so 100 zai mai mai ta a cikin bahasi wajibi ne dole sai kai salati ba zaka ce ba kawa da ta ga wancan na harko so dubu ba ɗayan da kai guri ɗaya ba sai kai ba dukkan guraren da ambata wajibi ne albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya ta tattan marawaci wanda aka ambace ni bai mini salati ba to kenan kaga ya zamana wajibi ne umarni ne Allah da manzon shi yace kunna mun kasance ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rakabihi cikin matahiyan shi ko rakabatin cikin wasu matahiya wa ma'i idawa tare da ni a kowani makayi fa kharaja li hajati sai ya huto domin bukatar shi summa aqbala sannan sai ya fuskanto fatalaqaituhu bil idawa sai na fuskance shi da wannan makayin na ruwa wanda yake nuna mana iya biyayya su da mutuntawa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin hutawa biyan bukatar shi yayi an tanadi ruwa aka tarbe shi fa afaragtu alaihi sai na zuba mishi fa gasala kafaihi ya wanke tafukan shi wajahu da huskar shi summa arada an yi khuraja zira'ihi sai yake so ya huddo da zira'in shi wa alaihi jubba tare da shi akwai ta barmushi ya shi riga katuwa min sufin ta gashin dabbobi min jibabin ruma daga cikin rigogi jibba ta mutanen rumawa dayyqatul kumail wanda hannuwan matsatsu ne fa daqat sai ta kunci annabi hannun ba zai huto ba faddara huma iddira'an sai annabi ya juyar da su juyarwa summa ahwaitu sannan sai na karkata wannan faddara huma iddira'an mazim an gane shi ko wa iz a cikin suratul baqara faddara'atun fiha juyar da lamari shine nan gurin summa ahwaitu sannan sai na karkata ila al-khufayn zuwa ga khufi guda biyu li anzi ahuma dan in hudda su fa qala li sai ya ce mana da al-khufayn kabar hufun nan guda biyu fa inni qad al-khalatul qadamaini na sa diga ina guda biyu al-khufayn cikin hufun biyu wa huma tahiratan suna halin masu tsarki fa masaha alaihuma sai annabi yayi shahwa akan su nawawi ya ce wannan dalili ne akan cewa ya halitta yin shahwa akan hufi amma mutum ba zai yi ba sai in ya sa su a bisa tsarki wanda wannan sharadi ne da malamai suka tahi akai littattafan mu na malikiya da sun yi ta bayani kuma mazhabi ne na malamai hadisi malaman fiqh qala abi babana yake cewa wannan tahiya ta yi nisa abinda ake wanda yake cewa abikin wannan da wuya wani ya gane wane ne shine Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i shine yake cewa babana yace qala sha'abi yana cewa shahida li urwa ala abihi urwa ya mun shaida akan baban shi wa shahida abuhu ala rasulullah shi kuma baban shi ya shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka ya fada hadisi na 152 haddathana hudubat ibn khalid qala haddathana hammam an qatada an al-hasan an zurarat ibn awfa anna al-mughira ibn shu'ba qala yake cewa takhallafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkiri fa zakara hadhihi al-qissa sai ya ambaci wannan kissa ma'ana an tahi an baro shi a baya wa ala salatul ladzina kullu fa ataydna an-nas sai muka zo ma mutane wa abdurrahman ibn auf yusalli bihim as-subh sai abdurrahman dan auf yana sallar as-subh da su falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam arada an ya ta'akhara sai yake so yayi jinkiri ya zo baya fa au ma'a ilaihi an yamdi sai annabi ya mushi nunin cewa ci gaba kenan wannan ya nuna cewa ya ganshi ya so yayi baya ma annabi ya ce mishi ci gaba qala sai yace fa sallaitu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu raka'a sai muka yi sallah baya na da ni da shi raka'a guda wanda wannan babbar shaida ce da karama da girmamawa ga yana daga cikin fada'il na wannan abdurrahman ibn auf annabi ya yi sallah bayan shi yake cewa falan ma sallama yayin da ya sallama qaman nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa sallar raka'ati allati subiqa biha yayi sallar shi raka'a ɗaya da aka riga yayi shi wa lam yazid alaiha shay'an bi qara mata komai ba ma'ana ba qabli babu ba'adi dan wasu sun tahi akan cewa sai an yi qabli ko sai an yi ba'adi kamar yadda zan mu gani qala abu daud yake cewa qala abu sa'id al-khudri da ibnu zubair da ibnu umar suna cewa man adraka al-farda min as-salah duk wanda ya riski mara a cikin sallah al-fard kawai mara ga ka azhar ce ka samu raka'a uku ko ka samu raka'a daya kenan mara ce ka samu yace alaihi sajarta sahau wajibi ne gare shi yayi sujudu sahau kenan nan gurin bayan ya ci ko sallar shi me yasa wannan ya hadi Abu Dauda ya hadi mazhabin wannan sahabban ne amma ba shi ake busa kai ba fa hadisin da yake musa raddi shine nan gurin walam yazid alaiha shay'a annabi bai kara mata komai ba Abu Dauda ya kawo mazhabin su dan mu ganshi mu san shi ba wai dan ana busa akan shi ba da yake cewa wanda ya riski fard sun ce dan saboda ya zauna a gurin da ba gurin da ya kamata ya zauna ba yayi karin zama duk wanda ya zauna a cikin mara ya samu kari a ciki to suka ce dole sai yayi to amma nasi yazo kamar yadda muka faɗa babu kiyasi akan shi hadisi na 153 haddathana ubaidullah ibn muaz haddathana abi qala haddathana shu'ba an abi bakr ya an ibn habs bin umar bin sa'ad sami'a aba abdullah yaji aba abdullah daga abi abdurrahman annahu shahida abdurrahman ibn auf ya halarci abdurrahman ibn auf ma'ana yana nan yas'alu bilal yana tambaye bilal an wudu'i rasulullah gami da arwallan manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce kana ya kharuji ya kasance yana huta ya kadi hajatahu yana biyan bukatan shi fa atihi bil ma sai in zo mushi da ruwa fa yatawadda sai yayi arwalla ayu masahu ala imamatihi sai yayi shafa akan ko wannan rawanin shi wa muqihi da kuma huffa wa muqaihi da kuma huffan shi guda biyu ana kiran shi da hufi da malaman mu ana fassara shi a hufi amma malamai sun fassara da malamai suka mishi kamar Jauhari da Qadi Iyad da Ibn al-Asir sun ce da Imam al-Harawi wani abu ne wanda saman hufi ake sa shi shi ma an sa hufi shi kuma ake haura shi saman hufi amma a wajen malamai duka wace mana suke hufi kuma dan babu wani sunan da za a bashi dole sai wannan qala Abu Dawud Abu Dawud yake cewa huwa Abu Abdullah maula bani Taym ibn Murra haddathana hadisi na 154 haddathana Ali ibn al-Husayn ad-Dirhami qala haddathana ibn Dawud an Bukair ibn Amir an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jarir anna jariran cewa jarir bala yayi bawli summa tawadda sannan yayi arwalla fa masaha alal quffain ya shafa akan hufi wa qala yake cewa ma yamnauni an amsaha ba abinda ke hana mi zai hana ni in yi shafa akan su wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan su qalu sai suka ce inna ma kana zalika wannan ya kasance qablan nuzulil ma'ida kahin asabko da suratul ma'ida ne qala sai yake cewa ma asalamtu illa ba'da nuzulil ma'ida ni kin ma'aiba musulunta ba sai bayan sauko da suratul ma'ida kin kenan wannan yake nuna cewa abinda suke son tabbatarwa cewa bayan ya musulunta ne yayi wannan ayin ma'ida ta zo kenan yake nuna cewa abun ba shafa akan huffi ba mansuhi bane hukunci ne tsayayye yana nan a cikin musulunci ba ayin ma'ida ta zo akan arwalla bata shahi wannan abun ba hadisi na 155 ye wannan da yake cewa bai musulunta ba sai akan bayan an sabko da suratul ma'ida shine faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marhaz zuwa karshe dai falau kana islamu jarir mutaqaddima ala nuzulil ma'ida la tamala an yakuna hadisu fi al-masah ala al-khuffain mansukhun bi ayati al-ma'ida da a ce musulunta shi ta gabaci sabko wa suratul ma'ida da sai ta yi a ce tana yiwa ai shafa akan hufi an shahe shi da wangakin arwalla to bayan arwalla tana nan ne ma aka kawo shar'antuwar shaha akan hufi kenan ba zancan cewa arwalla ta shahi duka wannan raddi ne ɗan shi'a abubuwan da suke ruko ne akan su suna raddi akan ruwayoyin wannan sahihai hadisi na 155 haddathana musaddad wa ahmad ibn abi shu'aib al-harrani qala yake cewa haddathana waqi'u qala haddathana dalham ibn salih an hujayr ibn abdullah an ibn buraida an abihi annan najashi cewa najashi ahada ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuffaini ya aiko ma annabi kyautar hufi guda biyu aswadaini baqaqe shaji zainu wanda an goge su kuma wanda ai mun san cewa hufi da fata ne ake yin shi to shaji shine wanda an shahe ko wannan gashin dake jikin fata an kankare shi ya zama na tasne haka kawai cikin sulbin su suke babu gashi jikin su kuma yadda ake ma balka na takalmi falabisa huma sai ya sanya su sun matawadda sannan yayi arwalla wa masaha alaihi ma yayi shafa akan su Musaddad yace yake cewa daga Dalham ibn Salih Qala Abu Dawud yake cewa haza min ma tafarrada bihi ahlul basra wannan hadisi ne wanda ɗan ahlul basra kadai suka kadaita da shi su kadai suke da shi wannan duka maganganun hada malaman hadisi suke faɗa duk wanda ya san ilmin mustalawal hadis zai san cewa malamai da abin duk abin da zasu faɗa kalma ce mai tsada sun san abin da suke nihi da ita yana nihin cewa hadisi ne daga cikin hadisi fard al fardun nisbi nasabu mana ne yake akan cewa hadisin nan al fard ne fard cikin musdalaw al hadisi ya kasu kashi kashi wannan al fard ne an nisbi wanda fard ne bin nisba ga malaman basara sai dai ce mu sani cewa garaba in ma ta kasance cikin sanadi ko ta kasance cikin wani guri da sanadin hadisi ke koyo akan shi wannan garaba ce wadda bata cutarwa a ƙarshe dai a takaici hadisi na 156 yake cewa haddathana ahmad ibn yunus haddathana ibn hay huwa al-husayn ibn salih an bukair ibn amir al-bajali an abdurrahman ibn abi an'am ibn nu'um an al-mughira ibn shu'ba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffain yayi shahwa akan hufi guda biyu fa qultu ya rasulullah nace ya ma'akin allah nasita mantuwa ce kai baka wanke kaha ba kai shahwa qala sai ce bal anta nasita bar dai kai kai mantuwa bi haza amarni rabbi azza wajal da wannan ubangiji na ya umarce ni yace wannan zurqani mai sharhin muwadda allah mashi rahama yake cewa wannan yana nuni akan cewa mugira kahin yaga ana shahwa akan hufi ne tana yiwa wannan shine ganin shi na farko ana shahwa akan hufi kuma tana yiwa annabi alayhi salatu wasalam dama ya gaya musu bayani akan hufun sai kuma shi ya manta shi yasa annabi yake jin shi bar kai dai kan manta ma'ana cewa can baya dama na gaya muku sai dai in kai ne kan manta shafa akan hufi shar'antatta ce ko kuma annabi ya isar ma da wasu sahabbai sanin dan babu fa'ida in bai sani bane annabi ya ce mishi a kai ne dai kan manta kenan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam imma ya kasance ya gaya ma sahabbai hukuncin mugira bai cikin su wal bai labari bai kai mishi ba shi yake gani yasa yake ganin abin kamar bakon abu ne annabi alaihi salatu wassalam kuma ya mishi nuni cewa a kai ne dai kai mantuwa ba annabi ba alaihi salatu wassalam namu iya sababu tauqit babu na 60 babu tauqit fil masa yana tare da wancan baban sanya lokaci akan shafa wannan duka shar'antuwar shafan ne sai kuma sa mata lokaci ga dan zaman gida da kuma wanda yake bulaguro wanda sanannen mas'ala ce a fiqhu malamai suna tattaunata حديثي نتلي دهم سند بكوي حدثنا حبس بن عمر حدثنا شعوبة عن الحكم محمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن حزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم كي تشعر مسه على الخفين للمسافر شاهوا أكن هفي قدم بلاغور صلاة ستو أيام كوانا أكوني وللمكيم يوم وليلة لن زمن جدا كما وني قدا دري قدا shiyasa Abu Isa Tirmizi Allah mashi rahama a cikin sunan kinshi yake cewa wannan ita ce maganar dukkan malamai na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da ma wanda suka zo bayan su daga cikin manyan malamai da muka sani magana Tirmizi fa yace kaman magana kamar su Sufyan as-Sauri da su Ibn al-Mubarak da su Shafi'i da Ahmad da Ishaq suka ce dan zaman gida zai yi shahwa wuni da daren shi guda dan bulaguro kwana uku da dare rikin su wannan kuma shine hujja akan wannan hadisin ne hujja Abu Dauda yake cewa rawahu Mansur ibn al-Mu'tamir an Ibrahim at-Taymi bi isnadihi qala fihi wa law istadadna la zadana da mun nemi ya kara mana Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kara mana sai dai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba a haka ake tsayawa Ibn Sayyidin Nas yana da sharhin Sunan at-Tirmizi yake cewa law sabatat hazihi ziyada lam taqum biha hujja da wannan karin da ya fada na cewa law istadadna la zadana koda ya tabbata da ba zai zama hujja ba akan cewa ana iya wucewa kwana uku ga dan bulaguro kwana 1 ga dan zaman gida dan saboda cewa da mun nemi ƙari da an ƙara mana ba hujja bane na kuma ayi ƙarin dan wasu suna dokan wannan kalmar su ce ya halitta yasa duriyar da ga dama ma ba sai wuni uku ba ko kwana uku ko dan zaman gida hadisi na 158 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn ma'in haddathana amr ibn rabi yahya ibn ma'in jagora cikin ilimin hadisi abokin al-imam ahmad wanda yana daga cikin mutashaddidin fi ruwaya masu tsanani cikin ruwayar hadisi in ka ganshi cikin sanadi ka tabbatar da hadisin ya sha ko cikin mahalki daga amr ibn rabi daga ibn tariq yake cewa akhbarana yahya ibn ayub an abdurrahman ibn razin an muhammad ibn yazid an ayub ibn qadan an abi an ubay ibn umara qala yake cewa yahya ibn ayub wa kana qad sallama a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiblataini yayi sallah tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam alqibla biyu wajen baitul maqdis da kuma ka'aba kenan yayi wacei yayi wannan wanda suna cikin masu farala wanda suka samu irin wannan annahu qala yana cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah amsahu alal khuffaini ma'ana amsahu alal khuffaini sai aka huda hamzatul wannan istifham shin zan iya shahwa akan hufi guda bi qala na'am sai yace mishi eh qala yawman yace rana daya qala yawman yace eh rana daya kala wa yawmain yace rana biyu kala wa yawmain yace eh rana biyu ma kala wa salasa yace kwana uku ma kala yace na'am ma shi ta eh diyar da kaga dama kenan wannan akwai magana ana kala abu daud yake cewa wa rawahu ibn abi maryam al-misri ibn abi maryam na garin misra ya rawaito shi daga yahya ibn ayub daga abdurrahman ibn razin daga muhammad ibn yazid ibn abi ziyad daga ubad ibn nusi daga ubay ibn imara kala fihi yake cewa hatta balaga sab'an sai da yake ma kwana bakwai kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi na amma badalaka di yadda kaga dama daga bakwai kwana bakwai annabi yake ce mishi di yadda kaga dama kai shafa Abu kala Abu Dawud yake cewa wa kad ukhtilif fi isnadihi an yi sabani cikin sanadin wannan hadisi wa laysa huwa bil qawi hadisin nan ba mai karhi bane kenan Abu Dawud ya tabbatar duk abin da ma kana fihi min da'afin shadidin bayyantuhu duk wanda yake da rauni mai tsanani a cikin risala shi da makaranta ta yi bayani nake gashi kuma yayi wa rawahu ibn abi maryam Abu Dawud yace ibn abi maryam ya rawaito shi da yahya ibn ishaqa da sulayhi da yahya ibn ayub yace waqtulifa fi isnadihi sai aka yi sabani cikin sanadin shi kan mutun ya rude mun ce duk hadisi na gani ya haibun ma'in ya ambato a cikin shi ka tabbatar da cewa mai inganci ne kuma gashi wannan ya samu rauni ba daga gare shi ba bayan shi ne a can gurin aka samu matsala ba wai daga gare washi ya haibun ma'in ba sai yake cewa Sheikh Taqiyuddin yake cewa Abu Zur'a yana cewa musaurara mai yaji Ahmad ibn Hanbal yana cewa Hadisin Ubay ibn Umara ba sananne bane a wajen musanadin shi ba abun sani bane. Hakanan al-Imam al-Bukhari ya ce mai rauni ne kamar yadda Baihaqi ya faɗa cikin littafin shi Ma'rifatus Sunan wal Asar. Abu al-Fatah al-Azdi yake cewa wannan hadisin ba tsayayye bane. Ibn Abdul Bar yake cewa bai inganta ba hadisin nan bai da sanadi tsayayye ko daya. Nawawi cikin Majmu'u Sharh al-Muhazzab yake cewa ayyuma duk sun yi ittifaqi akan cewa hadisin nan mai rauni ne. Hafiz Ibn Hajar yake cewa juza zani ya kai karshe ma yace wannan hadisin ƙarya ce Shaukani yake cewa wa bihi aibi adamu tawqid yace da wannan magana ce malamai suka ta cewa Malik da Lais cewa la waqatal masahi alal khuffain musaurara nan gurin a Shaukani Allah mushi rahama mai nailul awdar Allah mushi rahama Allah ji kanshi ya rasu shekara ta 1250 da yan kai yana da masail da dama wanda yana saba ma malaman hadisi to wannan tana daga ciki mas'alar da ya saba ma malamai tahi akan wannan hadisan shi iya binciken shi cewa masu inganci ne bai ga matsala cikin sanadi ba babban malami ne na hadisi yana da Fatahul Qadir sharhi tafsiri ne na Qur'ani wanda shi ma babu kamar shi kuma yana da Nailul Awdar Allah mushi rahama to wannan Nailul Awdar din a ciki yake cewa shafa akan hufi ba a sa mata lokaci saboda wannan hadisin kuma shine ra'ayin Malik da Lais yace wa man labisa khufaihi wa huwa dahar da duk wanda ya sa hufin shi kuma yana da tsarki ma badalahu zai sa abin da zai sa yadda ya ga dama ko shekara sai yi yace da dan bulaguro da dan zaman gida wajen mu duka daya ne kuma haka muka rawaito irin wannan magana daga Umar dan Khattab da Uqbah ibn Amir da Abdullah ibn Umar da Hasan al-Basri wannan magana shikenan da take cikin Nailul Awdar mai aunul ma'abud yace wannan magana ce da daddata al-Imam Shafi'i kamar yadda Baihaqi ya tabbatar a cikin Ma'arifa sai dai sahihiyan magana ita ce maganar malamai na farko cewa akwai lokaci na wancan hadisan akwai su a Bukhari akwai su a Muslim kuma amma wannan hadisan saboda wannan hadisan da manyan magabata sun rauna nasu ba za a dauke su ba a bar wa'ancan ga dalilai nan da dama wanda malamai sun kawo bazan mu tsaya ba wajen karanto da su a takaice dai khulasatul qaul ya tabbata sanya lokaci akan cewa dan bulaguro kwana uku da dare rakin su dan zaman gida kwana ɗaya da wuni guda wannan shine abinda malaman fiqh da malaman hadisi suka tahi duk da al-Imam Shaukani rahmatullahi alaihi ya saba ma malamai kuma haka ne a cikin Nailul Awdar yana da sabani da dama wanda yake da a cikin wanda ya saba ma malaman hadisi wanda kuma fahimta shikenan ba za a kushe mishi akan wannan ba al'ada kenan ta malaman hadisi kowa yana da ikon fahimta shi abinda cikin manya-manyan malaman hadisi ya fahimta zaka ga ya tahi akan su ya saba ma wasu malamai dan ita ce fahimta shi to in ka zo addu'ar rahama kake mishi Allah ji kanshi da gafara Allah mishi rahama yayi kuskure ba zazzagin shi ba kake irin na wasu malamai ka dauke shi kai ta tura mishi zagi bayan kuma in ya su kuskure a guri daya ya dace a guri 100 ko 100 ba kaza Allah ma kuma dokin sarki da mafi yawa yake amfani wanda yau ai alherin shi hayyawa a dauke shi kawai mutunan kirki in sun zo daya kamar yadda muka sani a ma'auni na adalci wajen Allah madaukin sarki nan zan mu takaita abinda muka hada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara
ladiya cikin mutumin da aka ambata wannan zurara
zurara
ni babba ce shi ne zurara na Asia
zurara bangi bangane ba
wa an zurara ta bi ni alfa kaman shi ne zurara ne da wata akwai zurara na cikin kaman a cikin mutumin Shia sinadin suna kawo suna ambata wannan zurara
a in son nan abu ne wanda yake buƙatar bincike in sun kasance suna da wani zurara sai an samu tabbas in da tarihin shi da san komawa ga littattafan da suke kawo tarihin marawaitan hadisai akan cewa wani dan wani shine dan wani a cikin littattafan ɗin Shi'a da kuma shi karanta tarihin wannan sai mu gano cewa shine ko kuma ya sha bambam da nasu amma a haka kai tsaye zance maka ban sani ba me yasa dan saboda ɗan Shi'a suna da abubuwa nasu wanda mutanen dukan su kirkirarru ne ake sanadin kirkirarre ne a ce daga wani da wani da wani da wani duk in ka bi su a tarihi ba wanda aka yi har zuwa wajen kawai na ƙarshen shine Husaini za a tsaya akan shi shine wanda akwai shi amma ƙarya ce aka raba mishi